الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبودي الله سبحانه وتعالى دكم أبودي أدي أبو بليشي ليس كهذا مؤمن سافيا سافر له دي 27 جوات سفر shekara ta 1438 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wanda kuma shine 27 din ga watan 11 a shekara ta 2016 a lissafin miladiya. Za mu tashi darasin mu na 8 a karatun da muke na littafin Izafatul Lahfan fi Masaid Ash-Shaytan na malam ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. كما أمكم أنت عبد الدرس كالفي دمكي منا بابي نفرقو دقسكين بابي قدا قوم شاوكو دمالنيا كل أوان اللتافي إني كي بينا من سوى زوتيا تاكسو زوى كشي أوكو zuciya ingantacciya da kuma zuciya mara lafiya da kuma zuciya matacciya. Kuma ya ci gaba ya kawo mana cewa zuciya lafiyayya ita ce wadda ta zo a Qur'ani, wadda Allah madauki ya kira ta al-qalbus salim, inda yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kuma ya ci gaba da bayyana mana mai ake nufi da al-qalbus salim. Ya bayyana mana cewa shi ne, ko in ce ita ce zuciyar da ta kubuta daga ta kasance akwai shirka a cikinta ga wani Allah, wato ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya zama an baiwa Allah ko an sa wa Allah abokin tarayya a cikin wannan zuciyar ta kowace irin fuska. Yace bal ita ce zuciyar da Ubangiji, wato bauta ta tabbata a cikinta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, ta bangaren irada, ta bangaren mahabba, wato wajen abin da mutum yake nufi da abin da yake so da tawakkalinsa da kuma komawa zuwa ga Allah da kaskantarsa gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, hakanan da khashiya da kuma fatansa. Mun bayani akan khashiya da bambancinsa da khaufi, da kuma fata da kauna da sa rai na alheri daga Allah madaukaki. Wato duk wannan zuciyar da ta kunshi wannan ya zama Allah kawai take wa, to ita ce zuciya wadda take kubutacciya lafiyayya, kuma sannan aikinta ya kubuta domin Allah shi kadai, ma'ana aka tsantsance shi, Allah kawai ake yi wa wato bauta a ciki, ko duk wani aiki don Allah kawai ake. Fa in ahabba ahabba fillahi, ya zama cewa idan mutum mai wannan zuciya yana yin soyayya, to yana yin soyayyan ne cikin addinin Allah, wato saboda Allah. Wa in abghadha fillah, hakanan idan zai kiyayya, to yana yi ne domin Allah, baya son wani saboda wata maslaha da take tsakaninsu, yana son shi ne saboda yana cikin waɗanda Allah ya wajabta a yi muwalaci da su, akan mun ka'idar nan da muka sani ta alwala wal bara. Wala'i shi ne jibinta da ƙauna da sadar da zumunci da soyayya da nuna ana tare. Wannan ana yin sa ne ga muminai saboda imaninsu. Bara'i kuma ana yin sa ne, ma'anarsa shi ne babu ruwan kada ko ƙi a zuci, sannan kuma da rashin wata tarayya sai wadda larurar abin da ya shafi zamantakewa ta zaman lafiya ta hada. Amma so na zuci da ƙauna ta zuci babu ga dukkan wanda baya san Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne wara'i, bara'i. Sannan wa in a'ata lillah, idan zai bayar yana bayarwa ne domin Allah. Wa in mana'a lillah, in zai hana ne shi ma domin Allah, ba saboda akwai wata alaka ko wani ya bata maka rai don haka ba za ka bashi abinda Allah ya wajabta a bashi ba wala yakfihi hadha alice wannan dai ba zai ishi mutum ba ko ka kai ga wannan matsayi yace ba zai isa ba hatta yaslama min al-inqiyadi wat-tahkimi li kulli ma ada rasulihi sallallahu alaihi wasallam har sai ya zama cewa mutum wannan zuciyar tasa ta kubuta daga ya jawo ya kuma sa hukunci ga wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai zuciyarsa ta kubuta ta zama bata yadda ta miƙa wuya bata yadda ta sanya mai hukunci a kanta wani ne daban wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana kada a samu a zuciyarka jawuwarka zuwa ga wani mutum daban wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi kake koyi da shi shine komai naka idan ya motsa ka motsa yace ka tsaya ka tsaya to in ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam zuciyarka ba ta da kyau shine abin da ake fadi sannan sai sai fa ya'qidu qalbuhu ma'ahu to nan ne zamu tashi yace abin da ake nufi da wannan in iyadi da tahkimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya'qidu qalbuhu ma'ahu aqdan muhkaman ala al-ihtimami wal iqtida'i bihi wahdahu duna kulli ahad ya zama zuciyar mutum ta kudurtu kuduri wanda yake kyautatacce wanda idan dauri ne an daure shi tamam babu wani motsi da zai sa ya kwance ko ya san shi ya zama zuciyarka ta yadda akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine imaminka shine wanda ka sa a gaba kake koyi da shi shine i'timami da iqtida'i da koyi ka sa shi a gaba in yayi kai ya motsa ka motsa ya tsaya ka tsaya ya numfasa ka numfasa yayi magana kai yayi shiru kai shiru to wannan wanda zaka sa a gabanka da irin wannan surar ta kowace irin fuska ya zama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi kadai wahdahu duna kulli ahad banda kowa a duniya kada wani ya samu irin wannan matsayin a zuciyarka kuma ya zama shi wannan wani ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama zai zo ya kare mana bayani wannan abun zaka yi shi ne fil aqwali wal a'mali a maganganu da kuma a ayyuka aqwalil qalbi da ayyuka na zuci wa hiya al aqaid sune aqidu abinda zaka yadda da shi ka gamsu da shi kai imani da shi ka sakankance da shi to ya zama ka karbe shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin adda'u wad dawa malam ibnu qayyim yana fadin ƙarin wani abu akan wannan yana cewa ta bangaren abin da ya shafi labari mutum ba zai zama ya yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuma yana son sa hakikanin soyayya har sai ya zama idan ya ba shi labarin wani abu to ya dauka shine ya gani da idansa mun fahimci abu kamar ya ce za a yi abu kaza a kabari idan mutum ya mutu to baka yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har sai ka ji a zuciyarka cewa wannan abun kai ka gani da idanka cewa ana yi kun gane misalin idan ya ce maka akwai wani abu da zai faru kuma har yanzu kafin tashin alkiyama kaman zuwan dujjal dawowar annabi Isa zuwan mahdi da makamantan wannan ai kun ga abubuwa ne gaibiyat kuma sun zo mana a hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baka yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai ka ji a zuciyarka cewa kaga wannan abun ma kawai katsan ya gama faruwa shine abin da ake nufi babu tantama a zuciyarka akan labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar ta bangaren labari har yanzu yace idan ya zama dangane da Allah ne sai yake baka labari shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana baka labari cewa Allah madaukaki ya siffantu da kaza ya ce kaza ya yi kaza to ka ɗauka Allah ɗin ka yi ya gaya ma shine ilin matukar da zaka kai na cewa ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san da Allah bai maka magana kai ko to amma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka labari dangane da Allah ya ce wani abu to kai ko kwanto baka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai ka ji kamar kai din ne Allah ya gaya wannan abu domin wannan shine daraja ta yaqini ta karshe da dan adam zai samu dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zuciyar da zai zama na farko ta dora wani mutum daban wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine ake girmamawa irin yadda ya cancanta a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka bai wannan girma bal wani lokacin ma kaga wani baya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin girman da yake baiwa wani mutum a ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ya tsaya yana da wurwuri yana kokonto bai karba ba bai amince ba ba zai aiki da shi ba ko dai ya tuno yace iyayensa da kakanninsa maimakon ya mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya ambata ya aiki da shi sai ce ai mu ba mu tashi da wannan ba a iyayenmu da kakanninmu don haka sai dai mu koma zuwa ga abinda muka samu iyaye da kakanni akai ya bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alama ce ta wanda bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma baya san sa alamar so kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga an ce yayi kaza aqidarsa ita ce kaza imaninsa shine kaza maganarsa ita ce kaza hukuncinsa shine kaza aikinsa iri kaza to ka miƙa waya ka sallama babu kokonto ka karba a lokacin ka zama masoyi haƙiƙa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka tuno cewa ashe idan na karbi wannan kenan ya zama iyayena kaza da kaza da kaza ba ruwanka da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda aka hada ka da shi ran tashin alkiyama akan sa za a tambaye ka ka bi shi ka yadda da shi to ka tsira ka ji labarin sa yayi magana ya umarce ka ka ki to ka halaka wannan shine kaida ku duba ku ga yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke wajen girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin sa in aka ba su labari ba sa wasa da shi ba sa tantama mu dan ba da misalai kamar guda biyu ko uku a bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da dadewa ba ana kintsa ma ana masa wanka kafin a yi masa sallah labari ya iso ga sayyidina abubakar cewa ga mutanen madina al-ansar sun hadu a saqifatu bani sa'ida kun san wannan labari mun sha mai tashi me suke so su yi suna yanke shawara ne akan su zabi khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama shine shugaban al'umma sayyidina abubakar ya samu wannan labari da shi da umar sai suka tafi tare da Abu Ubaidata ibn al-Jarrah suna zuwa sai suka samu al-Ansar suna tattaunawa akan su suka cancanta su fidda wanda zai zama shine shugaban al'umma suka ce saboda gari garinmu ne mu muka ba ku masauki mu muka zaunar da ku mu muka ba ku kariya da tsarewa bayan wanda Allah madaukake ba mu baki daya akai cece ku ce a lokacin nan ba na fada ba take a lokacin sayyidina abubakar ya kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-a'immatu min quraish kamar da al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisi kuma sahihi al-a'immatu min quraish shugabanci a quraishawa yake al-ansar ba quraishawa bane suna jin wannan hadisi daga bakin manzon daga bakin sayyidina abubakar cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fada take a lokacin suka juya suka fasa ra'ayinsu sai suka yadda da cewa to a dawo cikin quraishawa wa za a zaba mutum daya a cikin su sa'ad ibn ubada wanda da su suka fara shawara shi za su ba shi kadai ya rage bai sallama ba a gun a take a gurin daga baya kuma ya sallama darasin da ke cikin wannan ba abin da kuka riga kuka sani a abin da ya shafi matsaloli da suka shafi me akai a saqifa kuma me ya jawo bayan maganar khalifa da sauransu ba wannan bace darasin na ciki yadda ana kawo musu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka canza ra'ayinsu ba wai canza ra'ayin kawai ba su da kansu suka juya suka gaya masa a dubin ubada cewa ba shi za su zaba ba dan su din shi nasu na jikin su saboda me hujja da magana da tabbatacciyar ta zo musu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu zancen bincike wannan bawon Allah ba san shi da ƙarya ba ba ƙarya zai dan yana son duniya ba maganar manzon Allah din ya faɗa take a lokacin suka sallama da a ce Sa'ad ibn Ubada zai ce bai yadda da wannan zance ba zai ta da rigima a cikin su su za su yi maganinsa saboda me yaqinin da suke da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan zance kun fahimci wannan misali misali na biyu bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu matakin da sayyidina Abubakar ya dauka dangane da waɗanda suka yi ridda sau da yawa in ana bada labarin sayyidina Abubakar mutane sukan suranta shi da wani mutumi mai sanyin hali wani mutumin da daga an kawo wani abu saboda kawai a zauna lafiya zai sallama ya bari ba zai damu da wani abu ba amma wannan mawqifin ko irin waɗannan mawaqif din matakai da ya dauka bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna sabaniya da mutane suke dauka cewa sayyidina Abubakar mutum ne tsayayye akan abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga mutsallake maganar ma misalin abin da ya faru na tabbatar da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana ƙara ƙarfin yaqinin sa ne akan sauran sahabbai sannan wannan magana da muke ta magana da aka go aka bada labari wasu sun yi ridda can gefen Banu Hanifa sun koma zuwa ga imani ga Musailimatul Kazzab wasu suka ki bada zakka wasu suka ce kawai tunda dai wannan addinin annabin nasa ma ya mutu shikenan mu mun gama sun daina wannan addini an samu duk wannan dalilan me sayyidina Abubakar yayi ya dauki matakin a yaƙe su har sai sun dawo saboda wannan shine hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar ya kawo masa tattaunawar ya za a yi ka yaƙi mutanen da suke shaida da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ce dan me za su rabe abin da Allah ya hada wa aqimu salat wa atu zakah haka yake wuri wajen 34 a qur'ani dan me mutum zai canza wannan ya ce zai yi salla amma ba zai bada zakka ba wannan a cikin wanda ma suka yadda da yin sallar su shiga bada musulunci amma suka ce ba za su bada zakkar su ba sayyidina Abubakar ya tsaya akan wannan sai da ya dage aka tafi yaki aka yaki waɗannan mutane wannan ya nuna saramarsa da yaqinin sa akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na biyu ko na uku shi dai sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ku ga mawqifin sa akan jeshin Usama ko jeshin Usama ibn Zaid mun sha zancen dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi a matsayin shugaban yaki shugaban runduna da za a yaki Romawa saboda an ji sun lababo an je yakin Tabuka ba a same su an yi yakin ba da aka dawo dab da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi suna sake lababowa za su shigo kasar musulmi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada Usama ya yi runduna yace ya je ya yake su bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai shawarori suka zo to yanzu gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya za a yi kuma maimakon mu yi alhinin rasuwarsa sai a ce kuma gashi nan mun tafi yaki sayyidina Abubakar ya ce wallahi rindinar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya daura ta yace ta tafi ta yaki to wallahi ba ruwa na ko me zai faru ba zan iya warware ta ba sai an yi ta shi bai kalli cewa a duba wata maslaha a aje maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koma babin ijtihadi wannan abubuwan akwai yana da damar yin haka shar'an ya halatta gare shi a shar'ance yace to mu duba maslahar rayuwarmu in fa akai kaza to kaza zai iya faruwa don haka wannan abun mu saurara in yi haka bai saba wa Allah ba domin a lokacin da in ba kuma ta mun karanta min hajji sunna a lokacin da yake shugabanci shine fi maqamin nubuwati ba annabi bane amma shine mai aiki irin na annabcin da ya kare ma'ana a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine khalifa zai zabi abin da ya dace ya aiwatar gurgurdan maslahar musulmi to amma karfin yakinin sa da yake da shi dangane da a ce wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba da umarni a je a yi shi kuma a ce yazo ya soke shi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka san ina za ta kare ba tayu wannan umarnin da yace a sa Usama ya je wannan shugabancin nan ne inda nasara take tunda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ayi to ka rufe idanka in dai aka ce wannan ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karka damu da kowa yace ya saba mata ka tsaya ka bita ita ce hanyar daidai to wannan yakinin ake so a samu a zuciyarka kada ka samu tantama a kansa kai har yanzu nan nawa kenan na hudu sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an wata rana Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama ya rawaito wani hadisi ya je bakin dakin Ka'aba sai ya samu Shaybatu ibn Uthman al-Hajabi dai daga cikin masu kare da kuma gadin dakin Ka'aba sunansa kenan yana da suhuba ya musulunta bayan fathu Makka kuma yayi yakin Hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal yana cikin waɗanda ya taho in mu kuma ta mun karanta asira ya zo da niyyar zai kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana shirin yadda zai auka masa ta baya sai ce sai ga wata wuta ta tunkaro shi sai tsora ta yi firgita kuma ta mun karanta wannan anan yana juyowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya juyo ya kalle shi yake ce masa ya shaiba sai ya ji a lokacin nan babu dan adam din da yake so a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau manzon Allah ya dauki hannunsa ya dora kan kirjinsa imani ya shiga zuciyarsa ya yi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ya musulunta to wannan bawan Allah ba wai kissarsa zamu koma ba yana zaune wata rana a bakin dakin Ka'aba sai shi Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama ya zo sai ya zauna kusa da shi sai ce wata rana kuwa kaga inda ka zauna din nan anan Umar dan Khattab ya zauna wannan daga baya ne bayan rasuwar Umar shi yake bada labari tunda ya rasu har zuwa lokacin khalifancin Yazid ibn Muawiya shi Uthman ibn Shaybah ibn Uthman al-Hajabi sunansa kenan sai yake cewa inda ka zauna din nan anan Umar dan Khattab ya zauna sai ya faɗi wata magana ya dubi dukiyar da take cikin ɗakin Ka'aba wadda aka same ta bayan an ruguza gumaka to akwai dukiya zinare da azurfa da mutane sukan kawo na bauta lokacin akwai ta a cikin ɗakin Ka'aba sai sayyidina Umar yake cewa a gaban shi wannan bawan Allah Shaybah ibn Uthman yake cewa na himmatu in kwashe dukiyar nan gaba ɗaya da take ciki wa Allah ada'a fiha bayda'a wala safra illa waza'tuhu 'ala an-nas ko 'ala al-muslimin yace nayi niyyar in dauke dukiyar nan baki ɗayan ta riba musulmi ba zan bar komai a ciki ba sai Shaybah ibn Uthman al-Hajabi yace wa sayyidina Umar yace wallahi la taf'al yace ba za ka ba yace dan me ba zan ba sai yace li'anna sahibayka lam yaf'ala yace domin abokanka guda biyu ba su aikata haka ba yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sayyidina Abubakar haka suka ga wannan dukiyar haka suka batta a ciki ba su raba mutane ba sai ce kai ma ba za ka yi ba sayyidina Umar a lokacin ya sunkuyar da kansa sai ce gaskiya ko waɗannan su ne mutane in aka ce ba su yi abu ba to lalle ko ya kamata mutum ya bar abu ba zai aikata shi ba Ibn Hajar al-Asqalani har yake cewa wannan abin da Umar yayi yana nuna mana irin matsayin yadda ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa da cewa kuma har yanzu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi yayi ikrarin sa to wannan yana nuna mana cewa abin da ya wajaba dukkan mutumin da yazo bayan sa ya aikata shine ya bar shi yadda yayi in wata ibada ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar yayi ta bai yi ba to kai ma karka yi da a ce wani abu ne sabo babu shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan akali za a yi shi ko ba za a yi ba amma abin da yake akwai damar a yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba to kada wani ya yi shi shi yasa har malamai suka sanya ɗaya daga cikin dawabit na abu ya zama bid'a shine a ce ga wani abu akwai damar a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a zamanin sa amma bai yi ba kamar kari a cikin lafazin kiran sallah ko karin wata raka'a a salloli yadda muka san su ko karin wata sallar sabuwa da makamancin waɗannan abin da ya shafi zikiri zikiri haka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ya kamata mutum ya tsaya wannan yana nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyar mutum yaddar da kai da shi a matsayin Allah ne ya aiko shi to ya kai wannan matukar a zuciyarka wannan shine abin da sahabbai suke yi sai sa suka bambanta da sauran al'umma yaqininsu da amincewarsu dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fita kowa ba za ka iya hada su da wani ba duba sayyidina Umar har yanzu wata rana kun san wannan kissar wanda wani bawan Allah ya zo Uyayna ibn Muhsin al-Fazari yasa sayyidina Umar yake ce masa baka yi mana adalci baka yi mana hukunci da adalci sayyidina Umar ya himmatu kamar zai buge shi sai wani daga cikin masu bashi shawara yake cewa haba sayyidina Umar ka saurara ga fa abin da Allah ya ce khudhil afwa wa amr bil urf wa a'rid 'anil jahili khudhil afwa ka dauki halin afwa kai umarni da aikin alheri kuma ka bi ka kauda kai daga wawaye jahilin ana nufin nan ana nufin wawaye ka rubu da wawaye domin wannan mai wannan aikin da yazo yake maka wannan zance wawa ne take a lokacin ana karanta masa wannan aya sayyidina Umar bai sake wani fushi ba ya amince ya yadda da zancen Allah subhanahu wataala ya in uwa wannan shine me shine yaqini shine musulunci shine zuciya ta sallama ta yadda da abin da Allah ya faɗa amma ba ana gaya maka magana ai kaza an faɗi gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaza ga Allah ce kaza kai kuma ka zo ko ka kawo istihadin ka ko kai wani fushi wallahi ba wanda ya isa matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba a zuciyarka Allah subhanahu wataala ya kimsa mana yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kyakkyawan koyi da shi sai yake cewa aqwalul qalbi wa hiya al aqa'id wa aqwalul lisani da maganganu na harshe wa hiya al khabar amma fi al qalbi shine bada labarin abin da ke cikin zuciya shine abin da ake nufi da aqwalul lisan qawlul lisani shine ka faɗi abin da yake akwai shi a zuciyarka in ya zama ka faɗi abin da ba shine a zuciyarka ba kai ne kai ƙarya yawa ka faɗi abin da shine a zuciyarka to wannan ita kanta nau'i ne na ibada to sannan wa amalul qalbi da kuma ayyukan zuciya kun ga nan ya faɗa mana abubuwa dangane da zuciya guda biyu ko akwai aqwalul qalbi da kuma a'malul qalbi kun ga ne wannan me bambanci aqwalul qalbi maganar zuci maganar zuci ita ce aqida kun ga kun fahimta nan abinda ka kudurta yaqinin ka shi ake nufi qaulin qalbi ma yaquluhu qalbuka ay ma ya'taqiduhu qalbuka shine abinda ake nufi da aqwalu alqalbi su kuma a'malu alqulubi sune ayyukan da zuciya take yi ayyukan da zuci ake yin su yace wahiyal iradatu shine irada ga shine akwai littafin da irada nufinka me kai nufi menene a zuciyarka me kake so kai duk dan adam da ka ganshi yana da wani nufi akan abin da yake yi sawa'un ya bayyana ko bai bayyana ba haka ne in dai ya miƙe kaga yana wani abu to akwai nufi a zuciyarsa to wannan nufin na zuciya ya zama an miƙa shi zuwa ga Allah ibadatan an kuma yi mutaba'atan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar da zai zo bayyana mana waɗannan abubuwa din والمحبة لكم قولا لصويا والكراهة لكم وتوابئها لأبو نسكي بن ون كالكشن إرادة لمحبة لكراهة ذاك إيه جزء لأبو بوا لبن لبن سزمك كالكشن كوني كم كالكشن إرادة كان دنية نفي قصدي لك الممي ديوا سنانا ذاك ساسو كالكشن محبة ذاك ساسو أبو لبن سير دا da amincewa da sauransu duk su ma suna nan da yawa da makamantan abin da ya kama da su karkashin karaha akwai kiyayya kyama duk abin da baka san sa duk zai shigo kun gane wannan to duk waɗannan da me ake yin su da zuci ake yin su to dukkanin su su zama an yi abubuwan nan biyu an yi bautawa Allah da su kuma sannan ayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa a'malil jawarih da ayyukan gabobban jiki wannan kuma ga sanan da yawa mun sani motsi tashi duk abin da zaka motsa jikinka ka taba ka dauke hannu ka taka da kafa kai tafiya duk waɗannan su kuma sune ake nufi da a'malul jawarih fa yakunul hakimu alaihi fi zalika kullihi diqqihi wa jillihi huwa ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ya zama abinda zai maka hukunci akan waɗannan abubuwan baki ɗayan su shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi motsinka furucinka tashinka zamanka niyyarka sonka ga abu kinka ga abu kyamarka fushinka gabar da zaka yi da wani duk ya zama babu abin da ya harzuko ka kai sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi wannan a lokacin da aka samu haka a zuciyarka shine ya zama zuciyarka lafiyayya ce in kana fada saboda gari in kana fada saboda gidanku in kana fada saboda kabilarku to wannan matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da kima a zuciyarka sai ya zama fushinka da yardarka da amincewarka da duk abin da ka kana yi ne kawai kana kallon me Allah yake so duk inda aka ce nan Allah ya ce ayi to shi kake so duk inda aka ce ba a son Allah nan ba a son manzon Allah son to ba kai a ciki to in zuciyarka haka take to a lokacin ne kake son Allah kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in za a tambaye ka me zaka aikata a wannan wurin to zama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine zai hukunta yardarka da me zaka in ko rashin yardarka da abinda zaka ba saboda wani abu ba kamar dai da muka karanta a can baya in zaka so ka so don Allah in zaka ki ka ki don Allah in zaka bayar don Allah in zaka hana don Allah duk motsin da zaka yi to haka waɗannan abubuwan aqwalul qalbi a'malul qalbi aqwalul lisani ko a'malul lisani da kuma a'malul jawarih gaba ɗayan su ka mika wa Allah sai abin da yake so zaka yi to a lokacin zuciyarka take kukutacciya kaga ko wannan abu babu abin da yake wannan abu wahala shi yasa al-imam Sufyan ath-Thawri yake cewa wallahi babu abin da nake mu'amala da shi yake wahala irin niyya wannan babu ikhlasi malamai suna kawo mana shi da yawa babu abin da yake wahalar kai irin ka saita niyyarka ta zama sai abin da Allah yake so zaka yi Allah samu dace sannan yake yace fala ya taqaddamu bayna yadayhi kada ya gabatu gaban Allah da manzon Allah kai azarbabi kai naka kai gaban kanka ka rubu da maganar Allah ka rubu da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata aqida ka kudurci wani abu da ba Allah ne yace a kudurce shi ba ko ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace a kudurci wannan abun ayi imani da shi ba wala qaulin ko wata magana ka wuce gaban Allah subhanahu wataala wajen maganarka ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai azarbabi kai gaban kanka ka kirkiri addinin da ba Allah ne yace ai ba ka kirkiri addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi ba duk mai wannan bai girmama Allah ba bai girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wala amalin ko da wani aiki karka riga Allah karka riga manzon Allah ma'ana karka yi gaban kanka ai Allah madauki ya gaya mana gashi ne shi kamar qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku waɗanda suka yi imani kar ku wuce gaban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba hissan da zatan ake nufi tunda ba ganin Allah kake da zatan sa ba ballan tana ce ka sha gaban sa abinda ake nufi kar ka yi abin da Allah bai ce kai ba kar ka yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce ka da shi ba kun fahimci wannan zancen wannan tana cikin ayoyi manya da ake kafa hujja da su akan hana bid'a wani zai ce yanzu har mamaki ma zaka ji wasu suna yi to yanzu ko umman da azarbabin ku wai kwashe wai duk abin da annabi bai bawai shi ke nan ba za a yi ba ku duba haka mutum zai saki zuciyarsa ya saki bakinsa ya iya fadin wannan kalma duk mutumin da yake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ya fadi wannan abun tare da cewa a rayuwarsa ya yadda da wani mutum mutumin nan kuma ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam da zai ce ya shiga wuta zai shiga ko ba haka bane ya dauki wani bal ba ma maganar so da dan a gare shi ba a har ya kai shi matsayin Allah har ma wani ya bude bakin sa ya ce wani shine ya halice shi a tada hankali ana cinjirundo ana bugebuge ana kokuwa wai an ga wani abu zane zane a jikin bango kamar hoton sa wannan ba kun fahimci wannan abu me wanda ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa da girma ba zai irin wannan abun ga wani mutum ba wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah kimsa mana fahimta mai kyau dangane da me ake nufi ma da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da wannan aya ce ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi ay la taqulu hatta yaqul ngani wa la taf'alu hatta ya'mur shikenan ai karkace uffan sai Allah ya faɗa ka nemi mai Allah ya ce sannan ka faɗa ka nemi mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan ka faɗa shine kaulinka baka da wata aqida banda kaulun lahi wa kaulun rasulihi sallallahu alaihi wasallam wala taf'alu kuma karka aikata komai sai yayi umarni ma'ana sai Allah ya umarni ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni shi ake nufi in baka da umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkai kullum muka ga wannan wuri muna bada misali da irin abin da ya shafi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Al-Bara ibn Azib lokacin da ya koya masa zikirin nan na kwanciya kun ga dai zikiri ne na kwanciya da ya koya masa dai sai in ka zo kwanciya ka ce kaza da kaza da kaza mun sha nana ta dai wannan addu'a duk kun haddace alhamdulillah da ya zo maimaita wa shi Al-Bara ibn Azib sai ce amantu bi kitabika alladhi anzalta sai ce wa bi rasulika alladhi arsalta maimakon ya ce wa bi nabiyyika alladhi arsalta kun ga dai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine wa bi nabiyyika shi kuma sai yake ganin ai ba komai in an canza wa bi nabiyyika aka sa wa bi rasulika me matsala sai ya ce wa bi rasulika alladhi arsalta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a wa bi nabiyyika alladhi arsalta yana nata masa ya gyara masa wannan ya nuna maka cewa ashe kenan be kamata in kana girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda zaka faɗi wani abu sai kai kuma ka canza naka ba wannan fa sahabi ne yayi abun nan gashi yadda ya zama amma yanzu mutum har ya halatta wa kansa to me ne fi inna kirkiro na wa salatin bayan an kirkiro salatin kuma har yanzu a bashi falala a bashi daraja har a fifita shi akan irin salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a fifita shi akan maganar Allah a ce tafi maganar Allah kuma ba maganar Allah bace ba maganar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallama gaskiya ba a so Allah ba ba a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a kawai ka binciki zuciyarka in har ka bari irin wannan abu ya shiga zuciyarka ka gamsu cewa wannan abun zaka iya addini da shi to kana da matsala ka yadda cewa Allah ya fi ka sani ka yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ka sanin Allah ya fi ka sanin abinda za a yi wa Allah Allah ya yadda da shi wannan shi in kai wannan kuma ka kai wannan matsayin to shine ka zama mai san Allah kuma ka zama mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ba'd as-salaf wani daga cikin magabata yana cewa ma min fa'latin babu wani aiki wa in saburat komai kankantarsa illa yunsharu laha diwanani duk wani aiki da dan adam zai aikata a duniya turan tashin alkiyama za a shimfiɗa masa diwani guda biyu kamar rijista da za a rubuta abin da ya aikata din guda biyu kuma za a yi masa tambaya akai abubuwan nan guda biyu su ne lima wa kaifa da lima da kuma kaifa duk abin da ka aikata a duniya motsinka zamanka kwanciyarka tashinka cin abincinka shan ruwanka maganarka gaida babanka gaida mahaifiyarka taimaka musu ɗauko kuɗi ka bayar sallarka azuminka sujadarka ruku'unka al'amur bi ma'rufinka wa'azinka ilmantarwarka naka karatun aikin da kai duk sai an shin fada waɗannan abubuwan guda biyu za a tambaye ka akan su lima dan me kai wa kaifa yaya kai wata hanya ka bi ka aikata wannan abu kun gane wannan tambayoyi to duk aikin ka sai an tambaye ka ta wannan sigogi guda biyu ai lima fa'alta wa kaifa fa'alta dan me ka aikata musamman wannan ababin ibada domin babin ibada shine ake wannan zancen banda bangaren mu'amaloli bangaren mu'amaloli mun san kaidar malamai komai ya halatta zaka iya aikata duk abinda ba haramun bane amma nan muna zancen ibada ne zaka duk abinda zaka yi kana neman lada Allah ya baka lada ya shigar da kai aljanna to ka tabbatar da kana da wannan amsar ga waɗannan tambayoyi in ba haka ba Allah ba zai karba ba tambayar farko lima dan me ka aikata ma'ana mecece iradarka menene qasdinka ta manufa ce ta angiza ka ta harzuka ka ta umarce ka ka yadda kace bari in aikata wannan abu in don Allah ne to sharadi ya cika in wata manufa ce daban ba don Allah ba ba don neman yardar Allah ba to kuma wannan sharadi bai cika ba kuma maimakon lada azaba za ka samu don ka bauta wa Allah ba don Allah ba ka fahimci wannan abu ka bauta wa Allah amma fa ba don Allah kai ba kullum ai malamai suna faɗa mana waɗannan sharuɗan guda biyu cewa aiki baya karɓuwa sai da sharuɗa guda biyu to su malamai yake nufi Allah su ne waɗannan shurutu qabulil amal idan kai aiki Allah ba zai karɓe shi ba duk zikirinka a duniya duk sallarka a duniya duk azuminka a duniya Allah ba zai karɓa ba sai wannan sharuɗan guda biyu sun cika lima dan me ka aikata ma'ana dan wa kai wa kake so ya baka lada sai ya zama dan Allah kai wa kaifa kuma yaya kai aikin wannan iri kai irin wanda aka ce kai ko ko kai ne ka kirkira kai da kanka ba a baka umarni ba kun fahimci tambayoyin da amsa su to shine abin da malam zai cika bai ga mana yace fal awwal tambayar farko ko diwanin farko su'alun an illatil fi'l tambaya ce akan illa sababi nan ake nufi da illa sababin aikin wa ba'ithihi wa da'ihi da abin da ya tada shi da abin da ya kira ka zuwa ga ka aikata shi abu ɗaya ake nufi sababinsa da kuma abin da ya sa kai shine ne kamar da ambata da a Hausance abin da ya angiza ka kai abin da ya tada kai kai abin da ya baka umarni a shawara da ta shiga zuciyarka niyyar da ka yi wannan aiki domin ta wa da'ihi kuma abin da ya kira ka zuwa ga shi ku ji wannan tambayar aikin da ka aikata hal abin da ya jawo ka aikata kai hal huwa hadhun ajilun min hududil amil shin wani rabo ne magaggauci ma'ana na gaggawa min hududil amil na daga rabon shi mai aiki din rabon duniya yake nufi anan wani rabo ne na duniya kake so wa gharadun min aghradid dunya da wata bukata daga cikin bukatu na duniya ga misalansu min mahabbatil madhi minan nasi misali san mutane su yaba maka mutane kake so su yaba maka in wannan ne ta sa kai aiki to Allah ba zai baka lada akai ba duk aikin da ba dan shi akai ba Allah to baya bada lada akai gashi fa aikin kirki ne ko a zahirinsa aiki ne mai kyau yanzu sallah a ce ba kyau tasbihi a ce ba kyau hailala a ce ba kyau salatin manzo Allah a ce ba kyau subhanallahi a ce ba kyau abubuwa ne masu kyau to amma ya zama abinda ya sa kai ba dan mutane su yi baban ka bane kai ne domin Allah ya baka lada wannan sharadin farko ke sannan kada ka yi shi domin mutane su yaba maka su ce ko wani ai mai zikiri ne wani mai ibada ne wani ya iya kaza ai wani in ana zancen zikiri duk garin nan ba kamar ba wanda ya kai shi gashi nan kullum in ka gan shi kullum bakinsa yana zikiri wannan abun kake so mutane su faɗa to shikenan in mutane suka faɗi wannan abu ka gama samun ladanka abun Allah baka da lada kullum a wannan wuri muka zo muka ambaci hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya ruwaito na mutum uku da za a fara rura wutar jahannama da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akai ko na farkon su za a tambaye shi me yayi zai ce ya Allah na karanta littafinka nayi ilimi na ilmantar da mutane sai Allah ya ce ƙarya kake yi kai domin mutane su ce maka malami ne kuma sun riga sun faɗa daka anan wurin a yau wurin tashin alkiyama ba ka da sakamako sai a bada umarni a angiza shi cikin wutar jahannama na biyu zai ce shi kuma yayi jihadi wajen daukaka kalmar Allah har aka kashe shi yayi shahada Allah zai ce eh an yi haka a zahiri amma kai ne domin mutane su ce maka gwarzo namiji barde kuma mutanen sun riga sun faɗa amma anan baka da ladan da za a baka shi ma sai a bada umarni a jefa shi wutar jahannama shahidi fa amma gashi ku a zuci a zahiri abinda kuka gani wani yayi shahada to amma a zuciyarsa Allah bai don Allah ba sai Allah ya hana ladan domin shi Allah baya bada lada sai an yi abu domin sa na uku mai dukiya za a tambaye shi kai kuma mai kai da dukiyar kai sai ya Allah babu wata hanya ta taimakon addini ta aiki da dukiya ta ta infaki sai face nayi na gina makaranta a wuri kaza na gina masallaci na taimaka ni na bada akai kaza akai kaza sai Allah ya ce ai kai ne domin mutane su yaba maka a ce wani ai Jawad mai kyauta ne shine Jawad mai kyauta ne kuma mutanen kad qila wannan abun sun riga sun faɗa mutane sun riga sun faɗa an riga an faɗe shi maganar abin da kake so ka samu ka samu ashe kenan kun ga lokacin da mutum yayi aikin tunda bai yi niyyar Allah a cikin wannan aikin ba to abun Allah dai ba shi da lada ai kun fahimci wannan misali to ashe da mutum zai kyautata aikinsa inda mutum zai zo gaban jama'a yayi sallah mai kyau yayi karatu mai kyau yayi kintsa shi tsaf kuma kai kace kana karanta sifatu salatin nabi in kana kallon sallarsa mana kamar ita yake tabbakawa yayi me yayi aiki da sunna ya amsa tambayar kaifa amma kuma ba zai amsa tambayar lima ba inda a ce ba don Allah ba da a ce yayi ne domin mutane su ce kai wani ko ya iya sallah wani kaza da kaza wani kaza da kaza to a lokacin nan ya samu kaifa amma bai samu lima ba to ba zan a samu lada a gun Allah ba sai da lima da kaifa duk an same su haka da mutum zai zo shi kuma yayi ikhlasi yayi don Allah amma ya sallar yadda ya ga dama ba zai irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zikirin manzon Allah ba zai komai ba yayi abin yadda yake so to shi kuma kun ga ya ci jarabawar ya ci amsar lima amma kuma ya faɗi a kaifa kuma shi yadda abin yake don haka ba za ka samu kwalada ba sai ka hada da lima da kaifa amsar ka duka ya zama wannan 50% wannan 50% ma'ana ka hada abin nan 100% ko kuma a ce wancan 100 wannan ma 100 shine ma'ana ka samu 100 a can wannan ma ka samu 100 to sannan ka ci jarabawa wannan jarabawar kuma ba a bada sakamakon da bai kai ta ba a ce ba komai an haye in a wannan babin ne na ikhlasi ba za a ce ka raba biyu kai mutane su dan yaba maka wani abu wani gun kuma kai dan Allah a Allah bata shi zai gaba daya kun fahimta ne abun ba irin wasu abubuwan manne za a baka abin da wani proportionally Allah mu dauki ba wannan zai ba in a bangaren abin da ya shafi ikhlasi ne da kuma mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu fahimci wannan abu to sai yake cewa har yanzu au khawfi dhammihim ko tsoron zargin mutane abinda ya hana ka kai aikin abinda Allah ya ce ai shine wai kana tsoron mutane su zarge ka mutane za su soke ka kai sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama mutane za su zage ka za a ce wannan dan izala ne za a ce masa dan kaza ne za a ce dan azarbabi ne za a ce mai shishigi ne za a ce masa wane ne ya bar hanyar iyaye da kakanni dan kar a faɗi wannan kai kuma kai ba za ka yi abinda Allah yake so ba to wannan shi ma matsala ce a zuciya wajibi ya zama cewa ba fa abinda kake kallon ana zancen Allah sai Allah ba abinda kake kallon ana zancen manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka kalli wani in ne kaza wani zai yaba dan haka bari in yi in ne kaza wani ba zai so ba zai zage ni dan haka na fasa to babu tauhidi babu kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyarka Allah tsare au istijlab mahbubin ajil ko kuma jawo shine istijlab samu wani mahabubi aji abin so magaggauci wato na duniya kana neman wata duniya wani matsayi kake so a baka shi yasa kake wannan abu wani abu kake so ko wani mutum ne kake son ka auri yarsa shi kuma ga irin hanyar sa sai ka koma kana irin hanyar in mai kyau ne kana zuwa masallaci dan ya ganka ana yin wannan ko ba ai tsakanin da Allah ina jin an daina ku to Allah ma dauke kyauta abin yana da hatsari wallahi a ce kana yin wani abu ne domin wani ya ce ah wani kwashe mutumin kirki ne to bari ai masa kaza ko wani shugaba ne zai zo wani wuri sai ka zo wurin dan ya ganka ko karatu ake nan da za a ce yana wasu harkar daban ba ta addini ba la'alla baka abin nan baka ma zuwa inda yake sai kana so ya dauke ka a mai addini mai kirki ran da ya zo masallaci sai a ganka baka zo masallacin ba sai dan ki wannan mutumin ya ganka sai a wani ko ai ashe kaza da kaza dama kana zuwa nan ne ko a ganka a tahajjud sai ka zo domin a ganka a tarawih a ganka a karatu a ce ai wani ai mutumin kirki ne wannan ba ina nufin mutum ya rika tuhumar mutane ba kai din ake gaya wa kai kadai ka zauna kai tunani in abin da ya kawo ka wuri kaza shine mutane su ce kaza to kai hasara shine zancen da ake kawai Allah kyauta mana aw daf'i makruhin ajilin ko kuma mutum yayi wani abu domin ya kawar da wani abin ki shi ma magaggauci na duniya dan kar ai maka kaza shi yasa kai ko shi yasa ka aikata wannan abu ko shi yasa ka go wani wuri to shin wannan ne a zuciyarka tambayar farko kenan amil ba'ithu ko ko abin da ya an gizo ka kai aiki abin da yasa kai aiki alal fi'li akan wannan aiki shine alqiyamu bi haqqil ubudiyyati kai ne domin kai aikin ka na bauta ga Allah dan Allah kai bautar Allah kai a wannan abin da kai shi yasa ka aikata ko ko wancan ne na farko wa talabi tawaddudi wat taqarrubi ila rabbi da kuma neman soyuwa Allah ya soka da kusanci Allah ya kusantar da kai yanzu Allah wane ne ba so Allah ya so shi idan da mutum zai auna yace in ne kaza mutane za su yaba mini shi yasa kun ga malamin ya kira abun ajil abu na gaggawa bambanci shine shi na Allah ba yau ake ganin sa ba sai a lahira to wanda ya yarda da lahira zai hakura da wannan duniyar sai yayi domin Allah dan ya samu ladan Allah ranar lahira wanda kuma akwai kokonto a zuciyarsa dangane da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bari yayi dan duniyar dan ya samu duniya bai damu da abin da zai biyo bayan ba to kun ga an samu hasara babba to shi yasa ya faɗi wancan sai ki cewa abin da yasa kai waɗancan abubuwan ne neman duniya ne wani abu kake so na matsayi wani abu kake so na gaggawa a nan duniya ko kuma a tunkuɗe maka wani abun mummunan abu a duniya shi yasa kai don mutane su yaba maka ko kuma don kana tsoron mutane za su zage ka idan kai abun kirki ko kuwa kana yi ne domin Allah bautar Allah kake so so kake Allah ya soka so kake Allah ya kusantar da kai ka san idan mutum har bai fahimci cewa ya zabi ya fifita Allah ya so shi ya fifita Allah ya kusantar da shi a cikin mutane na kusa bai fifita wannan abun ba akan abin da yake na duniya to lalle hankalinsa da gage ne ai kun ga ba zai yi ka kwatanta yanzu da a ce malam wane ko alhaji wane ko gwamna wane ko shugaban kasa wane suna son ka da kuma a ce Allah yana son ka kowa ka tambaye shi anan zai ce ya fi so Allah ya so shi to amma a aikace me yasa ba haka muke daukar abin ba a aikacen ya kamata kai abin da Allah zai so ka kai abin da zaka zama cikin makusanta abun Allah subhanahu wataala ko da wani da wance sun kika wannan shine zancen da ake to a lokacin da ka yadda da wannan shine ka zama mai imani ka zama masoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wattaqarrubi ila rabbi subhanahu wataala wabtigha'i alwasilati ilayhi da kuma neman wasila da kusanci zuwa gare shi wasila dai shine at-taqarrub din ma'ana ka nemi ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala waɗannan su ne abubuwan da suka sa kai aiki ko kuwa tambayoyin farko neman abin duniya da makamantansu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan gyara niyyarmu da gyara da'armu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zancen bai kare ba amma kasancewar lokaci yayi za mu saurara anan sai zama inda za mu tashi شيني ومحل هذا السؤال محل ون نعم كويا قالي تو يسي ومحل هذا السؤال بجلن إن ذا أي ون تنبير أنه شيني هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك بجلن ون تنبير تلمة إتسي شين كاكسن شي ya zama wani abu da dama wajibi ne a kanka ka aikata wannan aikin ga ubangijinka am ko kuwa fa'altahu li hadhika wa hawaka ko ku ka aikata ne domin rabanka na duniya da kuma son zuciyarka wannan ita ce tambayar da za a yi mahallin da za a bi gidan tambayar shine wannan wannan abun da ka aikata sallan nan da karatun nan da kake da azumi da kake da sauransu da zikirin nan da kake yi shin ya kasance wajibi ne a kanka ka yi shi domin Allah koko kai ne domin wani abun ka na duniya da kake so wani rabo na duniya da kuma san zuciyarka wannan ita ce tambaya ta farko as-su'alu thani sai mu tashi akan ta insha Allah ta'ala a darasin mu mai zuwa bi idnillahi ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan tsarkake zukatan mu su zama mun mallaka wa Allah su dama mallakar sa ne babu abin da zamu na motsi na tunani na aiki na furushi sai abin da Allah yake so sai kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi Allah madauki taimake mu ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai Allah ya sa girmama Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare karfi a zukatan mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika